أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقوي نكو بقوي قوات سفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دادي هدو دا أربعين ديا واندي يدي دا شدا قوات نقوما شكرة دبو بيو دا شاتر ميلادية كما يند مكسابة هدوا وانا مجلسي من البركة مصعب بن عمير لكي تشكين انقوارها وساوا زورات اتشكين برنن كانو ومن ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin muqaddimatul iziya lil jama'atul azhariya yau shi daga wata to shi kuma wancan biyar to yau muna safar wato a shi daga watan safar mai makon bakwai shi kuma wannan biyar ga watan goma mai makon shida ko da kyau kamar yanda muka saba gabatar da wannan karatu a wannan majalisi mai albarka a cikin wannan littafi na muqaddimatul iziya lil jama'atul azhariya wato littafi ne wallafar babban malami abul hasan ash-shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na takwas a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta fasali ne akan farilan alwala inda malai yake cewa farilan alwalan nan guda bakwai ne to daga cikin bakwai din ina ganin mun yi guda hudu muka tsaya akan na biyar akwai dai niyya wanda malam ya faɗi cewa niyya ba wata aba bace face nufin yin abu a zuciya shine niyya da haka sannan akwai wanke fuska wanda malam ya gaya mana wanke fuskar nan tsawanta da fadinta da kuma abubuwan da ake so mutun ya bibiya ya kula da su lokacin da yake wanke fuska diddan kada mutum ya samu ya ballum'a wato wani guri bai wanku ba a fuskar tasa sannan abu na uku akwai ainihin wato wanke hannaye guda biyu zuwa murafukai da tsatsefe ɗan yatsun hannaye kamar yanda shi ma mun karanta ainihin wato aya da take cikin suratul maida da kuma hadithin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithin laqit ibn sabira sannan mun karanta farilla ta hudu shine mashu jami'in ra'as shafar dukkan kai inda malam nan ma ya mana bayani daga ina za a fara shafar kai kuma zuwa ina za a tike to yace za a fara daga magabacin kai za kuma a tike zuwa karshen kiya nan ma ya kawo mana fadin Allah ta'ala wamsahu bi ru'usikum wanda anan ne muka tattauna game da ra'ayoyin malamai game da sai wajibi ne a shafu kan gaba daya ko an shafu wani bangare yayi to wasu daga cikin malamai suka ce lalle wajibi ne a shafi kan gaba daya kaman shi kansa Imam Malik da wasu cikin malamai sun tafi akan wajibcin shafi kan gaba dayan sa saboda wannan shine abin da ya tabbata annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam sannan wamsahu bi ru'usikum wannan ba'un din suka ce ba'un ce ta ilsaq inda wasu daga cikin malamai su kuma suke ganin an shafi wani bangare na kai din koda ba a shafe shi duka ba to suna ganin shafar kai tayi wanda daga cikin su akwai ainihin wato Imam Abu Hanifa da kuma ainihin wato Imam Shafi'i wanda su suna ganin wannan ba'un din ba ba'ul ilsaq bace ba'un ce ta tabi'idiyya kamar yanda dai mun karanta sanan malai ya karanta ya kawo mana wata mas'ala ta mutumin da yayi alwala tsab ya gama sai kuma ya yanke farce ko yayi alwala tsab ya gama sai kuma yayi aski to shin wajibi ne sai ya sake wanke gabobin hannunsa da yanke farcan kuma wajibi ne sai ya sake shafar kai tunda yayi aski shi ma dai zance mafi inganci ba wajibi bane idan mutun yayi alwala ya yanke farce a ce sai ya wanke gurin da ya yanke ko kuma sai ya sake shafar kai a gurin da ya aski to wannan shine kasan kaman shine na ainihin wato hudu wanda zamu tashi kan gaba ta biyar wato farilla ta biyar qala al muallif rahimahullah ta'ala al khamisatu ghusl ar rijlain ma'a al ka'bayn malai ce farilla ta biyar shine wanke kafafuwa guda biyu ma'a al ka'bayn tare da idan sawu wa huma al azman an nati'ani su al ka'bayn din in baka san su ba sai malai ya fassara maka su yace wa huma al azman su ne wasu kasusuwa guda biyu annati'ani waɗanda suke fitowa fi darafis saqaini a gefen ƙaurika guda biyu to wayannan in an zo wanke kafa za a wanko hadda su ma su shiga cikin wanke kafa din wanudiba takhlilu asabihima kuma an so a tsatsefe yan yatsun kafafuwa din lokacin da ake wankewa to kamar yanda aka sani wanke kafa shi ma farilla ne a wajen gabaki ɗayan ahlus sunna malamai na sunna sun tafi akan farillancin wanke kafa gaba daya saboda fadin Allah ta'ala wa arju lakum ilal ka'bayn bal ma jama'a wato sahabbai gaba daya na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi ijma'i akan wajibcin wanke kafa kamar yanda Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa ajma'a ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ghasl al-qadamayn yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mai ja dukkanin su sun hadu akan wajibcin wanke kafafuwa guda biyu kamar yanda ainin wato Ibn Qudama ya kawo a cikin fatu a cikin Al-Mughni sannan Ibn Hajar shi ma ya kawo wannan bayani a cikin Fathul Bari dan haka wannan shine abin da ya tabbata ainin wato a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta da Nabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan kafafuwan in ya sa huffi kuma malaman musulunci sun yi ijma'i akan shar'antuwar yin shafa akan huffi din idan mutun yana sanye da huffi ba sai ya cire ba matukar ya cika ka'ida sai ya shafa huffin ba sai ya wanke kafafuwan ba anan ne kawai ba a wanke kafa sai a shafe ta ammal masu ala rijlain makashufatayn amma a ce kafa ba safa ba huffi ba komai a shafe ta haka bayan kafa a bude take falam yaqul bihi illa shi'a mukhalifin bihi jumhurul umma ka'adatihim malaiki ta babu wanda suka ce za a shafi kafa a bude babu safa a kafar babu ainin wato ainin jawrab kenan babu kuma huffi amma a shafi gundarin kafa ba wanda suka faɗa haka cikin ainin wato malamai sai abin da ya shafi bangaren shi'a wanda su dama sun saba wa jumhur wannan kuma dama al'ada su ce jumhur su yi nan su kuma su yi can kuma babban hujjar su dai na shafa akan kafa ba tare da huffi ba shine qira'ar wa arju lakum ilal ka'bayn saboda an samu qira'ar wa arju lakum ilal ka'bayn da kuma wa arju lakum ilal ka'bayn to sai suka ce wannan wa arju lakum din ya nuna cewa wamsahu bi ru'usikum wa arju lakum suka ce wannan adafi ne na abin da aka yi wa kai tunda kai cewa aka yi a shafe shi wamsahu bi ru'usikum sai aka ce wa arju lakum in ka karanta qira'ar wa arju lakum sai zama adafi wannan wawun din wawun ne na adafi akan ainin maso alal ra's da aka sai suke shafa akan kafafuwa to ita kuma wannan ainin wato in ka karanta da qira'ar wa arju lakum suka ce wannan kasra din an kawo ta ne lil mujawara ba an kawo ta bane dan ta zama adafin wamsahu bi ru'usikum wato ita wannan kasra ta wa arju lakum suka ce ana daukan ta ne akan mujawara makwabtaka ta yi da abin da yake da kisra ita ma sai ya shafe ta zama da madaukin kanwa ne an fahimta amma ba ainihin kasara bace ta asali kamar yanda al'adar larabawa sukan yin haka kamar fadin Allah ta'ala ne inni akhafu alaikum adhab yawmin alim kaga alim din nan sifa ce ta azaba maimakon a ce maimakon kenan in kaga in wancan ake nufi sai a ce inni akhafu alaikum adhab yawmin alima saboda shi alim din sifa ce ta azaba ba sifa bace ta yawm din amma da aka ce azaba yaumin alimin, wannan alimin din kisra ta zo ne saboda ta makwabci yaumi, ita kuma yaumi din kisra ce da ita shine mujawara din. Wannan laraba sun san da wannan, da aka koda an karanta ayar da qira'ar wa arjulikum, ma'ana ba za ta canza ba, kawai illa abinda malamai suka ce shine qira'ar wa arjulakum, in ka karanta wa arjulikum to sai zamanto za a shafi kafa ne in akwai hufi, in akwai hufi sai a shafi kafa, in ba hufi sai a wanke kafa. Wannan ba zai zamanto dalili na shafar kafa ba saboda wannan kisara da ta zo wa arjulikum lil mujawara, kamar yanda dai malamai suka fada. Ina fata an gane. As-sadisa farilla ta shida, addal ku cuccudawa, wa huwa imrarul yadi, shine shudewar hannu, ma'ana imrarul yadi kaiwa da komowar hannu, hannu ya dinga kai kawo alal udwi akan gaba, yaje ya dawo yaje ya dawo, wannan shine dalku. Imrarul yadi, huwa imrarul yadi shine kaiwa kai kawon hannu, alal udwi akan gaba, ma alma'i tare da ruwa. Wala yushtaradu muqaranatuhu lisabbi, ba sharadi bane sai an hada cuccudawar da zuba ruwan, ana iya a zuba ruwan sannan a cuccuda, an fahimta? Ba wai sharadi bane sai sun hadu ta da zubawar da cuccudawar tare, a iya a zuba ruwan sannan kuma cuccudawar ta biyo baya. Da haka malamai sun sanya cuccudawa shi ma cikin farillan alwala saboda an yi umarni da a cuccuda din, shine umarni da aka yi na a wanke, tunda an ce a wanke to la mujarrada imrarul yadi wa musammal ghasl la yatimmu illa bidhalika, in an ce a wanke to wankewa ba za ta cika ba sai an cuccuda, inda zaka dinga kwarawa gabobinka ruwa kawai ba tare da cuccudawa ba to ko shakka babu za ka ga ka bar wasu gurare ruwa bai shiga ba, kuma zaka ballum a kenan. To dan haka sai ya zamanto cuccudawar ya zama farilla, domin ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun, in an ce a wanke to yana nufin wankewa tare da cuccuda, domin ba za a iya wankewa ba wankewar da shari'a take nufi sai an cuccuda. Ina fata an gane. Dan haka ne ma yazo a cikin hadisin Abdullah ibn Zayd, yace manzon Allah, yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yatawadda yana yin alwala, faja'ala yadluku zira'aihi, na ganshi yana cuccuda zira'insa. Kaga ashe cuccudawa a bace wanda take tazo a ainihin wato a shari'a, kamar yanda Ibn Hibban ya fitar da wannan hadisin cikin sahihin littafin sa, haka Imam al-Baihaqi. Farilla ta bakwai, as-sabi'atu kenan, al-muwalatu wa huwa an yaf'ala al-wudu'a kullahu fi fawrin wahidin, al-muwalatu jerantawa ko bibiya, wa huwa an yaf'ala al-wudu'a, abinda ake nufi da al-muwalat shine an yaf'ala al-wudu'a, mutun yayi alwala kullahu gaba ɗayan ta fi faurin wahidin a lokaci ɗaya, min gairi tafriqin ba tare da rarrabawa ba, mutafahishin mai yawa, ma'azzikiri tare da tunawa, wal kudrati da kuma iko. Matukar mutum yana sane ba mantawa yayi ba, matukar yana da iko ba wai ba shi da iko ba, to jerantawa daga ya wanke wannan gaba ya tafi gaba ta gaba, ina wanke ta ya tafi ta gaba, yana gama ya tafi ta gaba har ya gama alwala ya yi wannan jerantawa, shi ma farilla ne. Hujja akan haka shine hadisin Umar bin Khattab, Allah ya kara masa yadda, yace anna rajulan tawadda, wani mutum yayi alwala, fataraka mawdi'a dhuhurin, sai ya bar wani guri da bai fi girman wajen, wato bai fi girman farce ba, alaka da mai a kafafuwansa, wato ya bar wannan guri ruwa bai taba shi ba. Fa absarahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ganshi, fa qala, sai ce irji fa ahsin wudu'ak, ka je ka inganta ka kyautata alwalaka, faraja'a thumma salla, ya kuma ya gyara sannan ya dawo. Akwai kuma hadithin, wannan hadithin Imam Muslim ya fitar da shi da kuma Imam Ahmad a cikin Musnad, sannan akwai hadithin Khalid bin Ma'dan, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga wani mutum yana sallah, a bayan kafarsa akwai lum'a gwargwadon dirhami, ruwa bai taba gurin ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi yaje ya sake alwalar da sallah, ba wanke gurin kawai aka ce ba, ce aka yaje ya sake alwala kuma ya sake sallah. Me yasa aka ce ya sake alwala? Saboda samu muwalat, yanzu in yaje ya wanke iya gurin lum'a din to ya zamanto yanzu ba wanke kafa bane, tana iyawa lum'ar ba kafarsa bane, an fahimta idan ya zamanto ya je ya wanke iya wannan lum'a din to ya zama wanke lum'a shine karshen alwala ba wanke kafa ba Allah ya sa an fahimta da haka shi kuma wanke alwalar so ake ayi ta ajira 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 daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to sai ya zamanto ya gama alwala amma ga wani guri kila a hannunsa ko a fuskar sa kaman kwabo ko kamar sisi ruwa bai taba ba annabi yana ganin sai ce je ka canja alwala me yasa ba a ce kawai je ka sa ruwa ka wanke gurin ba aka ce je ka saki alwala saboda yanzu ya bar almuwalat da haka kuma almuwalatin nan kuma wajibi ne da haka sai aka ce canja alwala sannan ya dawo ya saki sallah da haka matukar mutum yana da ikon yin haka kuma sannan yana da ba mantawa yayi ba to wajibi ne kar mutum yana alwala a kira shi a waya yayi waya ta minti 5 minti 10 bai gama alwala ba sannan ya dawo ya ce zai ci gaba da alwala shi yasa aka ce an yi afwa in an samu dan yar tazara tsakanin wanke fuska da wanke hannu aka samu yar tazara kila ruwan ya kare ko ya tuntsire kace a ji a debo ma wani dan wannan tazarar da aka samu ghairu mutafahishin indai ba mai yawa bane babu komai amma mai yawa ya zamanto an samu tazara kamar ba alwala kake ba ta yanda ba za a iya gane alakar inda ka tsaya da kuma inda ka dora ba yanzu to wannan ya zamanto yayi tsawo kenan sannan in mutum ba shi da ikon yin haka la Allah hannu ɗaya ne da shi ko yana da wata larura da baya iya daukar ruwan yayi amfani da shi sai ainihin wato a hankali to wannan kaga shi ma ba shi da istida'a amma matukar yana da kudura din to haka ake so yayi muwalat ya jeranta ainihin wato wanke gabobin alwalarsa a jere a jere kamar yanda muke yi wallahu ta'ala a'lam wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa da Imam Ahmad da Auza'i Allah ya musu rahama kamar yanda Shaukani ya kawo cikin Nail al-Awtar ولم يقل الامام ابو حنيفه ولا الشافعي في الجديد بوجوب الموالات sai dai akwai malaman da suka ce wa almuwalatun ba wajibi bane jerantawar ba wajibi bane daga cikin su akwai imamu abu hanifa da kuma wata sabuwar fatawa ta imamu shafi'i su sun tafi akan cewa ba wajibi bane wato a ba su tafi akan wajibcin almuwalat ba wannan kuma shine mazhabin ibnu hazm suka ce domin Allah madaukakin sarki ya wajabta wanke gabobi ne da haka din ma yanda mutum ya wanke su a jere ko ba a jere ba ya dai riga yayi alwala wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai da haka in mutum ya zo ya kurkure baki can ya wanke hannu ya shafa kai ya dawo ya sheka ruwa ya wanke kafa ya dawo ya shafa kunne kawai shikenan alwalar sa tayi duk ya kawo komai da komai eh ya kawo to suka ce jerantawa ba wajibi bane kawai umarnin da Allah ya yi umarni na yayi alwala to tunda yayi alwala shikenan koda ba a jere bane wannan shine ra'ayin wayannan malaman ووافقهم على هذا جمع من فقهاء المالكيه kuma daga cikin wayanda suka wafaka musu suka yi muwafaka da waɗannan malaman akwai fuqaha wasu daga cikin fuqaha ul malikiya daga ciki akwai ibnu abdul hakam akwai kuma abul farj da wasu daga cikin malamai duk sun tafi akan cewa jerantawar ba wajibi bane ina ba ta gane daga cikin dalilin da suka kawo akwai marawahu nafi akwai riwayar da nafi ya ruwaito annabi na umar tawadda'a fi suq cewa abdullahi dan umar yayi alwala a kasuwa fa gasala wajahu ya wanke fuskar sa wayadaihi da hannayensa wa masaha ra'sahu ya shafi kansa thumma du'iya ila janazatin sannan aka kira shi zuwa ga sallar janaza fa dakhala almasjid ya shiga masallaci thumma masaha ala kufaihi sannan ya ƙara sai ya shafa akan hufunsa wa sallah kuma yayi sallar fa ka annahu farraqa baina awwalil wudu' wa akhirah kaman ya raba tsakanin farkon alwala da karshe domin ya wanke fuska ya wanke hannu ya shafa kai aka ce ga janaiza an kawo maimakon ya tsaya tunda akwai hufi a kafar sa ya shafar sai ya tashi ya tafi tiryan ya tafi ya shiga masallaci inda janaiza take ya je kuma a can sai ya ƙara su shafar hannun kaga bai jeranta ba wannan yana daga cikin hujjar su wayancan suke ganin jerantawa ba wajibi bane suka ce amma hadith irji fa ahsin wudu'ak fa awwaluhu bi ma'na al-itmam bi ghasl ma lam yusibuhu al-ma' min al-qadam aka ce to aga hadisin da annabi ya ga wani guri bai wanku ba yace ka koma ka kyautata alwalarka sai suka yi tawilin sai suka ce ma'anar wannan ana nufin cikawa ta hanyar wanke gurin da ruwa bai taba ba a kafar tasa kawai in yayi wannan shikenan ya wadatar sai addoktor yake cewa addoktor Mansur yace war rajihu qaulul jumhur zancan da yafi rinjaye shine ra'ayin jumhur na malamai cewa jerantawa wajibi ne domin haka alwalar manzon Allah take ba taba ganin alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala upside down ba ya mai da kasa ta koma sama sama ta koma kasa an fahimta to wannan sune farillan alwala guda bakwai wanda malai ya kawo su kuma duk mun ji dalilan da yasa malamai suka ce waɗannan farillai ne domin kusan ayar da ta yi magana alwala da ta kawo su ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salah da kuma wasu daga cikin hadisan da muka karanta kuma wannan shine abin da ina ganin muka karanta a cikin qurdubi ko sai dai ya ce zadul abhari kaunul jasad dahiran shi kuma ya ce malam abhari ya karo na takwas a can da muka karanta amma su ma in ka duba za ka ga farkon manzuma din ya ga mana guda bakwai على المصنف وسننه ثمانية سنن الولاء سكما غدا تقص الأولى سنة تفرق غسل اليدين وانك هنائي قبل إدخالهما في الإناء تنقبان شغد دسو في الإناء تكيم مزبور روح وينوي بغسلهما يينيا بغسلهما دوانك سو التعبد بوتا معنى يينيا ربوتر ألا دوانن وانك هنائي الناسا ويغسل كل واحدة كما يوانكي كوان حنو قدات يا الاهدة هاشي كدي ثلاثا سوءكو الثانية سنة تبيو معنى وانكي حنو يزوى ويان حنو قدابيو وانا اوانكي شي سوءكو وانا اوانكي شي سوءكو وانا سنة الثانية سنة تبيو المضمضة قرقر باكي وهي ادخال الماء شيني شكد روا في البامي تشم باكي ثم يخضخضه sannan ya kurkura shi sun waya mujuhu kuma ya tofo da shi ya tofar da shi wannan shine kurkura baki mutun ya sa ruwa a bakin sa ya kurkura ya kurkura ya zubar da shi wannan shine almadmada athalithatu sunna ta uku alistin shaq shaqawa wa huwa jazbul ma shine wato jan ruwa bi nafasi himashin sa lidakhil anfi cikin hancin sa mutun ya dosa na bakin hancin kuma ya zuke shi da numfashin sa zuwa cikin hancin wannan shine alistin shaq wannan shi ma sunna ne arabi'atu sunna ta hudu alistin thar wannan ruwan da mutun ya sheka a cikin hancin sa to sai kuma ya sake fato shi ya dawo da shi wannan shi ma sunna ne wa huwa daf'ul ma shine tunkudo ruwa minal anfi daga hanci bi nafasihi da numfashin sa ma ja'alis sababa tare da dora dan yatsansa sababa wal ibham da kuma ibham dan yatsansa sababa manuniya kenan wal ibham da babban dan yatsansa min yadihil yusra na hannunsa na hagu ala anfihi akan hancinsa wajen fatowa din kenan in mutun ya shaka kuma sai ya sa hannunsa na hagu haka sai kuma ya fato abin da ya shaka wayubalighu ghayru sa'im amma wanda baya azmi ya kai matuqafil madmada wajen kurkurar bakin walistin shaq da shaka ruwa bi thalathi garafatin da kamfata uku in ya kamfata ya kurkura ya shaka waɗannan dukkanin su sunnoni ne da suka zo a suffar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo cikin hadisin Uthman bin Affan wajen suffar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa afraga alaka fihi thalatha mirar manzon Allah sai ya zuba ruwa a tafin hannunsa sau uku fa ga sala ha ya wanke hannunsa uku akwai hadisin Laqit bin Sabira wa balig filistin shaq illa an takuna sa'iman yace ka kai matuƙa wajen shaka ruwa sai in kana azumi sunna ta biyar shine al-khamisa mas'ul udhnain shafar kunnuwa zahirihima bayan su wa batinihima da cikin su bi an yudkhila sababataihi shine ta hanyar shigar da yan yatsunsa guda biyu manuniya fi simakaihi cikin kofofin kunnuwansa wa yaj'ala ibhamaihi ya sanya babban manyan yan yatsunsa ala zahirihima a bayan kunnuwan nasa sai kuma ya shafar da su haka shine ainihin wato masul uznain asadisa sunna ta shida tajdidul ma'i sabanta ruwa li masul uznaini dan shafar kunni yayi shafar kai ya kuma debo wani sabon ruwan ya shafi kunni masul uznaini thabitun min fi'ili sallallahu alaihi wasallam min ghairi ma hadithin sahihin shafar kunne tabbataccen abu ne daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai ingantattu da dama kamar yanda ya tabbata daga abdullahi dan umar annahu akhadha ma'an jadidan limasil udhni abdullahi dan umar ya debo sabon ruwa ya shafi kunnansa da shi wannan hadisin isnadin sa sahihi ne akhrajahu abdurrazzaq fil musannaf haka imam al-baihaqi ya ruwaito shi ibn al-munzir yana cewa wa kana ibn umar abdullahi dan umar ya kasance yushaddidu ala nafsihi yana tsanantawa kansa fi ashiya'a cikin al'amura cikin abubuwa min amru wudu'ihi na al'amarin da ya shafi alwalarsa yana da tsanani akan abin da ya shafi alwala in yazo yin alwala min zalika yana daga cikin irin wannan tsanantawar da yake akhadhu li udhnayhi ma'an jadidan sake debo sabon ruwa maimakon yayi shafa kunne shafa kai ya dawo yin shafa kunne to sai sake debo wani sabon ruwan yace da shi zai shafa kunne wa naduhu alma da kuma yanda yake zuba ruwa fiye ainihi a idanuwansa gwala idan sai zuba ruwa a ciki sai ya wankocin ciki kar aballuma wa gasulu qadamaihi da wanke kafafuwansa saba'an saba'an sau bakwai bakwai an bayyana walaysa 'alan nasi zalika amma fa ba mutane an ce su je su yi haka ba an bayyana walaysa zalika 'alan nasi kamar yanda wannan ainin wato a cikin al-Awsat Ibn al-Munzir ya kawo wannan magana وقال ايضا وغير موجود في الاخبار الثابته التي فيها صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذه لاذنيه ماء جديدا سي مالا yake cewa a cikin hadisi da suka zama tabbatattu cikin siffar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu maganar debo sabon ruwa a shafa kunne shafar kai in ka dawo wannan danshin hannun na shafa kai da shi zaka shafa kunne an bayyana zance da yafi zama ingantacce mas'uhuma ma'ar ra'asi shafar kunnuwa tare da kai biduni tajdidil ma ba tare da debo wani sabon ruwa ba li'annahu sabata an ibn umar domin ya tabbata daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu min qawlihi annal udhnaini minar ra'asi cewa al udhnaini minar ra'asi wannan magana ce ta abdullahi dan umar radiyallahu an kamar yanda isnadin wannan magana hasan ce magana wato isnadin ta hasan ne أخرجه الدار قطني وابن أبي شيبة سنة أنسى أموانا مغانر دقا أين واتو صحابي داما واتو دقا تشينسو أكوي علي بن أبي طالب أكوي عبد الله بن عباس أكوي الربي أكوي عثمان رضي الله عنه مالا سنة آن يتشي دقا باتينسو متفقون على أن مسحهما ma'ar ra'asi dukkan malamai ko sahabbai sun yi ittifaqi akan cewa shafar kunnuwa ana yin su ne tare da shafar kai marratan wahida sau daya wa hadha ikhtiyaru shaykh ibnu uthaymin wannan kuma shine ra'ayin da shaykh ibnu uthaymin ya tafi akan sa na bakwai as-sabi'a raddul yadayn dawo da hannaye fi masihir ra'asi a cikin shafar kai kamar yanda ya zo cikin sufar alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaba da hannayensa kuma ya yi baya wa kada kala malik bi wujubi masihir ra'asi kulli imam malik ya tafi akan wajibcin shafar kai gaba daya walamma kana zalika yahsul bil imrari alaihi ikbalan bil yadayn sara al idbar min as sunnah sai zaman to tunda tafiyar wajibi ne farilla to kuma dawo da shi zuwa inda aka fara shi kuma sunna ne athaminatu sunna ta takwas tartibu fara'idihi jeran tafarillan alwala din tartibu ghasl al-a'dha sunnatun fil madhhab al-maliki wato jeran ta gabobin alwala wajen wanke su sunna ne a madhhabin malikiya wa madhhabul imamain ash-shafi'i wa ahmad an fahimta wa madhhabu al-imamain ash-shafi'i wa ahmad amma madhhabar imam ash-shafi'i da imam ahmad su sun tafi akan wujubahu wajibcin at-tartibu jerantawa wajen wanke wannan gabobi din wa huwa madhhabu az-zahiriyya wannan kuma shine madhhabun zahiriyya aidan limaji'iha murattaba fi kitabillah saka ce domin haka alwala ta zo a jere a cikin littafin Allah ma'a faslir rijlaini 'alal yadayn wa farduhuma al-ghaslu tare da cewa an raba tsakanin wanke hannu da wanke kafa wanda su farillar su wankewa ne bin ra'asi sai aka ratso da shafar kai a tsakiyar su wanda shi kuma farillar sa shine shafa tanbihun fi man taraka fardan min fara'id al-wudu yace ga wata fadakarwa game da mutumin da ya bar wata farilla cikin farillan alwala man taraka fardan min fara'id al-wudu wanda ya bar farilla daga farillan alwala fa innahu ya'ti bihi to zai zo da wannan abin da ya bari ya manta subba yu'idu salat sannan kuma ya sake sallah wa man taraka sunnatan amma wanda ya bar sunna fa innahu la yu'idu salah to shi ba zai sake sallah ba wa yaf'alu tilka sunna amma zai dawo ya aikata wannan sunnar da ya bari lima yustaqbal saboda abin da za a fuskanta bi da salawati da salloli kila mutun ne mai rike alwala nan gaba zai sake yin wata sallar da wannan alwalar tasa to tunda tana da gibi ya dawo ya gyara gibin duk da cewa gibin da ya bari sunna ne to ya dawo ya wanke saboda sallar gaba amma in farilla ya bari to zai dawo ya yi wannan farilla kuma zai sake salla amma game da zuwa da abin da ya bari fali annahu la yatimmu alwudu'a illa bidhalik saboda alwalab ba za ta zama cikakkiya ba sai an kawo wannan abin da ya bari to shi sa aka ce ya dawo yayi wannan abin da ya bari amma game da sake sallah kuwa saboda ita li annaha lam tasihha li adami al-itiyan bil wudu'i kamilan saboda ita sallah ai ba ta yi ba saboda alwalab ba ta cika ba shi sa aka ce ya dawo ya gyara wannan abin da ya bari sannan ya sake sallah me yasa zai sake sallah saboda yayi sallah da alwala ba cikakkiya ba tunda mutun yayi sallah da alwala ba cikakkiya ba kaga sallah bace ba sai ya dawo ya cika alwalar in ya cika alwalar sannan sai kuma ya dawo ya sake sallah domin sallar da yayi waccan yayi ta ne da alwala wadda take rabi da rabi bata cika ba wa fada'iluhu wannan kaga sunnonin alwala ga sunan su kuma guda takwas sai ya ce wa fada'iluhu mustahabban alwala 11 su 11 ne الأولى مستحب نفرقو التسمية في ابتداء الوضوء واتو أنبتن الله أفرقن الولا بأن يقول شيني يتي بسم الله وإذا نسيها إنكم يمن تابي يتي بسم الله نمبا في ابتدائه أفرقن الولر ثم تذكرها سنن يتنا دبي أنبتسونا الله با في أثنائه sai a tsakiyar alwalar sai a tsakiyar alwalar ya tana cewa bai ambaci Allah ba a farkon alwalar a tabiha to sai ya zo da wannan bismillah din sai ya ambaci Allah din ina fata an gane duk da cewa hadisin da ya zo na maganar ambatan Allah a alwala malamai sun kai sun kawo akai wasu sun inganta wasu sun raurana shi shi yasa anan malaike ta lam yasiha fi sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam zikru tasmiya babu wani hadisi da ya inganta wato game da suffar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam a ambaci sunan Allah wa inna ma warada hunaka ahadithun hadisai dai sun zo akan wannan turagibu fi da suke kwadaitarwa cewa ambaci sunan Allah ayi bismillah in zai alwala wa hiya da'ifa fil jumla adunkula kuma hadisan suna da rauni wa ma zalika istahabbaha ba'd al ulama amma duk da raunin hadisan wasu cikin malamai sun sanya yin bismillah din a matsayin mustahabi li'annaha fi zatiha amrun hasan domin ita bismillah ita a karan kanta abu ne mai kyau daga cikin irin hadisan da suka zo akwai la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alai la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alai wannan hadisin sun ce hadisi ne wanda yake yana da rauni ta fuskar isnadi wasu malaman sun rauna nashi kamar yanda Imam Ahmad ya fitar da hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sannan adadi mai yawa daga cikin malamai muhaqqiqai sun rauna nashi kamar yanda Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya kawo hadisin a cikin Bulughul Maram lakin qawwahu bi shawahidihi fi at-talkhis al-habir sai dai a cikin littafin sa Talkhis al-Habir ya karfafa wannan isnadin hadisin saboda shawahid yana da shawahid sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana hadisin a cikin Al-Irwa ya kuma hassana shi a cikin Tamamul Minna an bayyana da haka ainihin wato wasu daga cikin malamai sun inganta shi kamar yanda muka faɗa amma Imam Ahmad bin Hanbal yace la a'lamu fi hadhal babi hadithan lahu isnadun jayyid yace ban san wani hadisi da yake da isnadi mai kyau ba a babin ambatan Allah in zai alwala Imam Ahmad shi ma ya ambaci wannan ainihin wato ya ambaci wannan magana cewa shi bai san wani isnadi ingantacce ba da ake da shi ainihin wato a abin da ya shafi ambatan Allah in zai alwala kamar yanda Imam Tirmidhi ya kawo wannan magana a cikin sunan dinsa a wajen Imam Nawawi shi ma ya tafi akan cewa hadisin da'ifi ne a wajen malaman hadisi wannan hadisin na cewa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alai ya tafi akan raunin hadisin kamar yanda ya kawo wannan bayanin shi ma a cikin al-majmu an bayyana amma wasu cikin malamai gaskiya sun tafi akan hadisin ya saboda shawahid da yake da shi ya inganta kaman ainihin wato Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya tafi akan ingancin hadithin sannan akwai Sheikh Al-Muhaddith Abu Ishaq Al-Huwaini shi ma ya tafi akan cewa hadisi ne wanda yake ya inganta dan haka daga cikin waɗanda suka ce ba lalle bane babu maganar ambatan Allah a cikin
alwala akwai Imam Malik akwai Imam Shafi wato wa kad qala bi adami wujubi tasmiya wadanda suka ce ba wajibi bane a ambaci sunan Allah fil wudu alwala akwai Malik akwai Shafi akwai Thauri kuma wannan wata ruwaya ce daga Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an da aka kaga kenan mas'alar ambatan Allah mas'ala ce wadda take wato in an yi abu ne shi yasa aka sata alayhi mustahabi mustahabi ne in an yi babu laifi in ba a yi ba kuma babu wani matsala da alwala mutum ta samu domin hadisin da ya magana ko hadisan suna da ta cewa a wajen malamai duk da wasu malaman sun kalli yawan hadisan da shawahid din su sun hasana hadisin wasu kuma suna ganin hadisai ne waɗanda ba su inganta ba ballantana ma a tsaya a gina hukunci akan su. Athaniya mustahabi na biyu addu'a'u ba'da al-faragi minhu yin addu'a bayan gama alwala bi an ya kula shine mai alwala in ya gama ya ce wa huwa rafi'un darfahu ila sama yana mai daga idansa sama ashhadu alla ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin wannan lokaci mata ma har sai an dan diga ruwan alwala haka ko an dan diga haka sannan sai kuma ai haka an bari ta ko daga gaga ga daga kan ga disa ruwa a baki ga kuma daga dan yatsa to zamu ji magana daga kan ita ba ko ta inganta ko kuma kawai dai iya wannan zikirin ake so in kai alwala kai ko kuma hadda daga kan duk babu laifi. Imam Muslim a hadithin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani daya daga cikin ku da zai yi alwala ya kuma cika alwala ya ingantacciyar alwala sannan ya ce ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futiha lahu abwabul jannati thamaniya face sai an bude masa kofofin aljanna guda takwas ya dukhulu min ayyiha sha ya shiga duk wanda yake so. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi. Sannan akwai ruwaya da aka samu daga Imam Ahmad da Abi Dawud yana cewa man tawadda'a fa ahsana alwudu'a manzo Allah ya ce duk wanda ya alwala kuma ya kyautata alwalarta sa summa rafa'a nazarahu ila sama'a sannan ya daga kansa zuwa sama faqal yayi wannan zikirin ashhadu alla ilaha illallah har zuwa karshe to shi wannan ruwayar ruwaya ce da'ifa an bayyana ruwayar cewa wanda ya alwala ya kyautata alwala sannan ya daga idansa sama yayi ashhadu alla ilaha illallah hadisi ne da'ifi wanda Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Abu Dawud shi ma ya fitar da shi amma hadisi ne mai rauni yaba wa warada inda an-nasa'i fil kubra wal hakim fil mustadrak min hadith abi sa'id du'a'un akhar akwai wata addu'ar kuma daban ta in an gama alwala da aka ruwaito ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam haythu qala inda yace man tawadda'a wanda yayi alwala fa qala yace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik kaga wato abin nan kafaratul majlis kenan ko to duk wanda yayi ta kutiba fi riqqin za a rubuta fi riqqin za a rubuta wannan zikirin da yayi a wata takarda thumma dubi'a bi dabi'in sannan za a buga mata stamp thumma rufi'at sannan za a daukaka ta tatal arshi za a je a kai ta karkashin al arshi falam tukusar ba za a bude wannan takaddatin da an nannade ta mata stamp ila yawmil qiyamati har rana al qiyama wannan hadisin sahihi ne ya zo a cikin sunan al kubra na Imam An-Nasa'i haka al mustadrak na Hakim haka Abdul Razzaq a cikin musannab ya ruwaito shi hadisi ne mauqufi Hafiz a cikin nata'ijul afkar shi ma ya ce innahu lam yasiha marfu'an fa huwa mawqufun wannan hadisin bai inganta ba a matsayin marfu'i amma ya inganta a matsayin hadisi mauqufi walan yadurruhu dhalika fa inna lahu hukmur raf'i in dai har ya inganta marfu'i ne mauqufi ne to ai ba zai kasancewa sa mauqufi ba zai cutar da hadisin ba domin lahu hukmur raf yana da hukuncin marfu'i domin dukkan lokacin da sahabi ya faɗi wata magana wadda la majalal halin ra'ayi wato babu wani ra'ayi da ake so ya shigo ciki sai da nasi to koda bai jingina magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajen malamai wannan magana ta sa mauqufiya ce tunda ta inganta zuwa gare shi amma tana da hukuncin hadisi marfu'i domin kaga cewa duk wanda ya karanta zikiri iri kaza zai samu irin wannan falala za a dauki wannan zikirin a sashi a wata takarda a kuma sa a nannade takarda a yi mata stamp sannan a daukaka ta zuwa al'arshi ba za a karya ta ba zuwa tashin alkiyama wannan ijtihadi ba zai faɗi wannan magana ba da haka sahabi ba zai iya faɗar wannan magana babu nassi ba da haka ko da yake maganar mauqufiya ce amma tana da hukuncin marfu'iya ainihin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annahu la majal lil ra'yi fi to kaga mun samu wani ƙarin wani zikirin banda wancan da muka sani na gama alwala akwai kuma zikirin kafaratul majlis amma abinda mawallafin littafin Iziya Abul Hasan Shadhili ya ambata na daga wato daga idon zuwa sama bi ar wa huwa rafi'un darfuhu ila sama da yace daga kai zuwa sama inda tashahudu lokacin da mutun zai wannan kalmar shahada fa warada fihi ghairu ma taqaddama banda wancan hadisin da ya gabata wanda aka ce Imam Ahmad ya ruwaito shi da Abu Dawud hadisin bai inganta ba to banda wannan akwai kuma wani hadisin na Uqba bin Amir wanda Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadisi marfu'i man tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma rafa'a tarafahu ila as-sama' fa qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu futiha lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhuluha min ayyiha sha wal hadith rawahu muslim wannan hadisin imam muslim ma ya ruwaito shi amma duna ziyadati rafa'ud darf banda wannan ziyadati rafa'ud darf daga kai daga ido zuwa sama banda wannan wa qala bi da'fi hadhihi ar-riwaya al-imam al-iraqi malam al-hafiz al-iraqi ya ce wannan ziyadar ta daga ido zuwa sama wannan ziyada ce da'ifiya kamar yanda ya faɗi wannan fi takharijihi lil ahadith al-ihya wato wajen takharijin da yawa hadisan ihya sannan wastankara hal albani sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani ma yayi inkarin ita wannan ziyada din da haka ziyadar cewa ana daga kai zuwa sama lokacin alwala wannan ziyada ce wadda take akwai nakara a cikin ta ina fata an gane da kaga kenan kawai ka gama alwala ba daga ruwa a baki ba daga dan yatsa shi ma kan da ake daga sai ka daina dan hadisan kaji duk wa'anda suke magana akan daga kan ba malamai sun ce ba su inganta ba da kawai in ka gama alwala sai kai wannan zikirin shikenan al-thalitha mustahabbi na uku Allah ya takallama fi wudu'ihi an so kada mutun ya dinga magana in yana alwalarsa kada yayi magana a cikin alwalarsa in yana alwala to ya zamanto ya kimtsu yayi shiru har sai ya gama alwalarsa sannan ya so ya ci gaba da magana wasu daga cikin fuqaha sun tafi akan tarku takallumi bi kalamin nas fi athna'il wudu'i min al-adabil mustahabba barin surutai da manganganu irin wanda mutane suke yi a lokacin da mutum yake cikin alwala wannan yana daga cikin ladubban da ake so mai alwala ya zamanto ya kiyaye su ya zama baya surutu baya zantuttuka waɗanda suke irin na hayaniyar mutane amma dan mutum ya amsa kira ko yayi wata magana haka amma mutum yayi ta surutu wannan an hana kamar yanda wannan shine mazhabin Hanafiya da kuma ainihin wato Malikiya wasu ma kuma suka ce yukrahul kalam ba ma wai amma karhanta yin magana fi athna'il wudu wa huwa qaulun fi madhhabil malikiyya wannan shi ma wani kauli ne a mazhabin malikiyya cewa makruhi ne ma kana alwala ka dinga surutu wal mashhur min madhhabil hanabila amma zancen da yafi shahara a cikin mazhabar hanabila shi ma wannan ne cewa makruhi ne yin alwala ainin wato abin nan wa addan nawawi min sunanil wudu tarkul kalam min ghairi haja shi kuma imamu nawawi ma yace yana cikin sunnonin alwala barin yin magana barin surutu ba tare da buƙatar yin surutun ba yin magana ba tare da buƙatar maganar ba barin wannan shi ma yana cikin sunnonin alwala a wajen imam a wajen mazhabar Hanabila to me dalilin su sun kafa hujja da hadisin da Daruqutni ya ruwaito shi daga Uthman dan Affan Allah ya ƙara masa yadda sayyidina Uthman yayi alwala bil maqa'id a wani guri a Madina da ake kiransa maqa'id حيث يصلى على الجناز على الجنائز عند المسجد عند ake sallar janaiza a wajen masallaci sai ya wanke tafukan hannayensa salatan salatan sau uku uku wastanthara salatan salatan ya shaka ruwa ya face sau uku uku ya wanke fuskarsa sau uku ga sala wajhahu salatan wa yadayhi ila almirfaqain salatan wa masaha bi ra'sihi salatan wa ga sala qadamaihi salatan wa sallama alayhi rajulun duk sau uku uku yayi komai sai wani mutum yazo ya masa sallama wa huwa yatawadda yana alwalar falam yarudda alai bai mai masa da sallama ba hatta faraga sai da ya gama alwala falam ma faraga da ya gama kallamahu sai yayi wa mutumin magana mu'tazziran ilaihi yana bashi uzuri yana kai hakuri kai mun magana dazu ka mun sallama ba amsa ba ina alwala ne lam yamna'ani yace da shi ba abin da ya hana ni an arudda alaika in mai maka da sallama illa annani sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai dan naji manzo Allah yana cewa man tawadda'a hakaza duk wanda ya alwala irin haka yanda ka tarar da ni ina yi wa lam yatakallam bi yusurutu ba thumma qala sannan yace ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ghufira lahu ma bainal wudu'aini an gafarta masa tsakanin alwala tsakankanin alwala guda biyu da wannan da kuma ta gaba da zai sake yi wa huwa da'ifun jiddan ana hadisin mai rauni ne raunin ma ba dan gangane ba kai daga jin yanda siyakin hadisin ya taho an fahimta ko
daga ciki akwai ainihin wato hadithin Ahmad bin al-Muhajir, wanda Ahmad bin al-Muhajir ya ruwaito shi daga Ibn al-Muhajir Ibn Qunfuz, daga ainihin wato dan Uwaimir bin Judan. Wato Ahmad ya ruwaito hadithin daga al-Muhajir bin Qunfuz bin Umayr bin Umayr bin Judan, yace sallamtu ala annabi sallallahu alaihi wasallam huwa yatawadda. Shi ainihin wato Ibn Judan yake cewa nayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana alwala, falam ya rudda alayya, amma bai dawo min da sallama ba. Falamma faraga min wudu'ihi, da ya gama alwalarsa, kala sai ce lam yamna'ani an arudda alayka, ba komai ne yasa ban mai maka da sallama ba, illa anni kuntu ala ghairi wudu'in, saboda ni ba ni da alwala. Ita kuma shi kuma amsa sallama zikiri ne, ya kamata mustahabbi ne a ce zaka yi zikiri kana da alwala. Abin da ya hana ni in dawo ma da sallama saboda ban da alwala, amma yanzu da nayi alwala na samu yin alwala, to shine na mai maka da sallama domin zikiri ne. An bayyana to sai suka ce idan wannan shine hadithin da za a ce maka an hana ko mustahabbi ne kin yin magana a cikin alwala, to sai aka ce sahibu mulaqil falah ya ce karahatul kalam bi annahu yushghiluhu an ad-du'a fi athna'il wudu, قال ولا يتكلم بكلام الناس لانه يشغله عن الدعاء المعثور والدعاء المعثور في اثناء الوضوء لا اصل له. sai yake cewa karhanta magana da akai saboda wai kar a shagalatar da mutum da yin addu'a da ake yi a tsakiyar alwala. shi yasa sai yace wala yatakallamu bikalamin nas, wancan hadisin na sayyidina Usman, لانه يشغله عن الدعاء المعثور, وهي سبب ده زي شغلتت ده متن دغا الدعاء ده aka ruwaito ayi ta tsakiya alwala. to sai yace wa du'a al-ma'thur fi athna al-wudu, addu'a da aka ce ayi a tsakiya alwala, ana cikin alwala ayi ta, wannan la asal lahu, ba ta da asali, babu wata addu'a da aka ce in ana cikin yin alwala ayi ta, sai dai addu'a bayan an gama alwala. wasu daga cikin malamai sun ruwaito ijma'i akan karhancin yin magana a tsakiyar alwala. Imam Nawawi yake cewa Al-Qadi Iyad a cikin sharhin Sahih Muslim ya ruwaito cewa annal ulama karihul kalama, malamai sun karhanta yin magana surutu fil wudu'i a cikin alwala wal ghusl da wanka. Qala cewa hadha alladhina qalahu min al-karaha mahmulun ala tarkil aula, wato abinda aka ce an ruwaito na karhancin ana iya fassara shi akan ba karhancin ba, wato barin abin da barin sa shi yafi. Wa illa falam yathbut fihi nahyun, in ba haka ba babu wani hadisi da yazo na hani cewa in ana alwala kar ayi magana, ba wannan hadisin da ya hani. Fala yusamma makruhan, ba kuma a cewa abu kaza makruhi ne, illa bi ma'ana tarkil aula, sai dai a fassara shi da ma'anar barin sa shi yafi, amma ba a ce abu kaza makruhi ne ko haram sai da nassi. An fahimta? sai da dukkan malamai abinda suka tattauna sai suka ce amma zahirin wannan maganar baya nuna cewa karhanci ne yin sallama ana alwala ko mayar da sallama mayar da sallama mutum yana alwala. wa in kana raddu ala tuhurin akmal li fi'li alayhi salam, ko da yake mayar da sallamar lokacin da mutum ya kammala alwalarsa shi yafi kyau, saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi an yi masa sallama bai amsa ba sai da ya gama, ya ce saboda dazu ban gama alwala ba, shi yasa ban amsa ba, dan ana so lokacin duk da zaka ambaci Allah ya zamanto kana da alwala, wannan kaga mustahabbi ne haka. amma wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa babu wani karhancin yin magana a cikin alwala, ba makruhi bane, sun kafa hujja da dalilai da dama. daga ciki suka ce la yujadu nahyun min ash-shari' anil kalam, babu wani nassi da aka samu daga shari'a da ta hana a yi magana a cikin ainihin alwala. wal aslu fil af'al al ibaha, faman idda an naqalu an al ibaha bi hukmin akhar sawa'un al karaha aw al hukm bi anna dhalika min adabil wudu wa sunanihi fa alayhi ad dalil min kitabillah aw min sunnati rasulillah. da haka asali ayyuka komai ya halatta sai wanda shari'a ta ce kar ayi, to kuma anan ba za ka dauke mutane daga asali kamar da su zuwa ga abu kaza ka ce makruhi bane, ko kuma kai hukuncin cewa abu kaza yana cikin labibban alwala da sunnonin alwala, sai in akwai dalili daga littafin Allah ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma anan babu. abu na biyu suka ce akwai hadithin Ummu Hani binti Abi Talib suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam aman fati shekarar da aka fito Makka sai ta samu manzon Allah yana wanka Nana Fatima tana Isa tana suturce shi da labule tace sai nayi masa sallama yana wankan sai yace wace ce sai nace masa ni ce ummu hane binti abi zalim sai yace marhaban bi ummi hane lokacin da ya gama wankan sa sai ya tashi yayi sallah raka'a 8 yana nanade da mayafi wato ya lulluba da mayafi guda daya sai suka ce fa haifu sabatal kalam fi asna'il ghusli wal wudu'u mithlu in dai wanka a tsakiyar wanka ana iya yin magana to alwala ma irin wanka ce da haka tunda dai a cikin wanka annabi yana wanka aka yi masa sallama ya amsa yace kuma wace ce tace wanta ce yace marhaba lale da zuwanki to in har za a yi magana a wanka to a cikin alwala min babil aula an fahimta warrajihu a karshe dai zance mafi rinjaye adam mustahabb tarkil kalam fil wudu rashin mustahabbancin barin yin magana a cikin alwala baya cikin mustahabban alwala yin wato baya cikin mustahabban alwala kin yin magana a cikin alwala rashin yin magana ba wai wani mustahabbi bane a cikin alwala li'annahu lam yasihha naqlun ala zalika domin babu wata ruwaya da aka ruwaito akan haka kama zakarahu an-nawawi kama yanda imam an-nawawi ya ambata wal aslu huwa al-ibaha asali halan ne aka kana alwala ka iya magana da na kusa da kai ka iya wani yana alwala yana bada labari wannan babu wani nassi da ya hana haka abayimta wa amma listihbab wal karaha amma a ce abu kaza mustahabbi ne ko makruhi fa innahuma hukumani shar'iyani wadannan da mustahabbanci abu kaza mustahabbi ne ko abu kaza makruhi ne wayannan duk abubuwa ne wayanda shar'antattu ne ka ce abu kaza makruhi ne ko abu kaza mustahabbi ne to wannan shari'a aka shiga kenan to la yathbutani mustahabbanci baya tabbata kamar yanda karhanci baya tabbata illa bi dalilin shar'i mu'tabar sai in akwai wani dalili na shari'a abun lura abun la'akari wallahu ta'ala alam wanda kuma anan babu da haka dai a takeice wannan gabarta da muka tsaya kanta na mustahabbancin yin shiru in ana alwala to kaji maganganun da malamai suka faɗa akwai wanda sun goyi bayan wannan amma dai a dunkule a ƙarshe kana iya kana alwala kana magana kuma ba laifi bane wallahu ta'ala alam sai mu tashi mustahabbi na hudu insha Allah dan an ce mun lokaci yayi na to Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin to wannan shi ma ruwaya ce wadda ta inganta Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin ko ina jira can baye kenan eh wanda ake cewa ko ta ziyada da ake ƙara ita ce malamai suka ce bata inganta ba waje alni min ibadika salihin ko na'am a wancan ai za ka ga bai ma kawo waje alni min ibadika salihin ba eh lokacin da aka kaga wannan na bracket din wani lokaci akwai tattaunawa malamai wasu sun inganta wasu kuma suna gana akwai magana a ciki eh